ƴan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kan shi, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴan shi.
Masu rare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
Titin mu ya bata, ko ina an kai shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya, ana kasuwanci kan bola na ko ina shara ko ina.
Ban da kauye she nima, in da je sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye, ban da inda za ni, a gyara muna hanya ga bola, ga lorika kuma sun occupy, ga Dauda, titin mu kotu su yi muna yawa.
Where is your hometown?
Yeah.
Where is your hometown?
Yeah.
Ajia, where is your hometown?
Yeah.
Yau shirin na gundumar nima ta yankin birnin Accra, fadar gwamnatin kasar Ghana. A dakace ne.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya ji do haƙin sa ya tattara ko ji ko ke na samura.
Madalla, masu ware kungiyar matasa masu rajin cigaban unguwar Nima da ke birnin Accra a can kasar Ghana, mai suna Concern Nima Citizens Foundation, ta koka game da yadda ta ce hukumomin da ke kula da birnin na Accra suna nuna halin ko in kula dangane da walwala da jin daɗin rayuwar mazauna gundumar saboda rashin ababen more rayuwa da ya kamata a ce gwamnati da hukumominta sun samar musu. A zan ta sanya a farkon wannan wata na Mayu da muke ciki kuma muke ban kwana da shi. A yan kungiyar ta gudanar da wata zanga-zanga irin ta lumana domin nuna rashin amincewarsu da mummunar yanayi da ababen more rayuwa ke ciki a cikin unguwar ta Nima. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Accra, Idris Abdullah Bako, ya wakilci filin ƴan ƙasa da hukuma a yin zanga-zangar. Kuma ga rahoton da ya hada mana.
Nima unguwa ce a cikin Accra, babban birnin kasar Ghana, kuma ɗaya daga cikin manyan zanguna da ke kasar. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta Nima na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Accra, kuma ƴan kasuwa daga nan cikin gida Ghana da ƙasashe makwabta suna kasuwanci a wannan kasuwar. Fadar shugaban ƙasa Jubilee House na cikin Nima, babban masallacin ƙasa duka suna cikin Nima. Ainihin gidajen shugaban ƙasa na Akufo-Addo da mataimakinsa Mahmudu Bawumia a cikin Nima suke. Amma sai ya kasance ainihin ƙwaryar Nima tana fama da rashin ababen more rayuwa. Domin haka ne matasa masu kishin unguwar suka kafa ƙungiya mai suna Concern Nima Citizens Foundation domin ta kasance mai matsin lamba ga hukumomi don a kawo musu ababen ci gaba a unguwar. Wannan ƙungiya ta shirya zanga-zanga a farkon wannan watan Mayu, kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ya yi wa muryar Amurka bayanin dalilin wannan zanga-zanga ta su.
Ni ne Alhaji Mustapha Tawaba, PR on Concern You. Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. Titin mu ya bata, ko ina an kai shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana kasuwanci kan bola na ko ina shara ko ina. Inda muke sayi yanzu an ga fakin da za a yi muna shekara kudu. Waɗansu an doki wata shida an yi musu. Mu na mu ba mu sa abin da ya sa haka na mu domin shi muke yau. Mun so muna zanga-zanga ya zamana kaman kowa ya ji mu kaman mu ma gari mu a kula da mu. Mu yi na farko aka promise mu kaman 9 months ago kaman za a zo a fara yi muna titi da komi. Muka ce to mun ji muka jira wannan ya wuce. Cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga. Sarakai su kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to March. An zo a yi muna. Yanzu haka muna cikin mai kenan. Domin shi lokacin da muka ba manyanmu duka ya wuce, yanzu ya kamata mu take decision mu, mu matasan Nima abin da ya kawo mu kenan.
Wasu al'ummar Nima sun ƙara muryar.
Suna Hussein Yusuf Tolo, ni ne champion POP man the whole West Africa Nima. Ni damuwa ne batun Nima, don ban da wani kauye she Nima. Ban da kauye she Nima, in da je sallah wadan suna zuwa wani kauye daban da kauye, ban da inda za ni, a gyara muna hanya ga bola, ga lorika kuma sun occupy, ga Dauda, titin mu kotu su yi muna yawa. In ga kai ajiyar ran tuma bellin kasa farin da labiya dai kaka je juma don kaje juma ba jin wannan kasa. Ga shi nan bola kuma masu store suna kwashe bola suna zuwa kan family su bi aje bola. Ga assembly men, ga MC, ga MP duka ba su kula da mu ba. Suna interested su ke so. In ga kai ya ce in ga ce na kore masu bola ba vote muna.
Suna Rula Abdullahi, I'm part of the members. Ne da mu kai da muke yin ga muna yin ni su duka su gara muna road su mu. Kuma kan a protest mun ga kuma nan aka yi ruwa na zama kai. Amma bis da mu da muke yi na muna yi first one kenan. If you don't do it, next time we will take action. Very, very severe one.
ɗan ƙungiyar sanye da gajaye da baƙaƙen kaya rike da alluna masu rubuce-rubuce daban-daban suka yi tattaki cikin lumana suka bi titunan Nima domin nuna fushinsu kan halin da hanyoyinsu ke ciki kuma suka nufi ofishin shugabar gunduma Hajiya Salma Adam Kuta wanda ya karanta ƙorafin da suke ɗauke da su Alhaji Isa Maiga ya ce
Nima is the only place we have. If they ask me, where is your hometown? My hometown is. Where is your hometown?
Nima.
Where is your hometown?
Nima.
Hajiya, where is your hometown?
Nima.
And the state of it is very bad. Hajiya is one of us.
Yace ba mu da wani gari sai Nima, Hajiya ta muci, amma halin da Nima ke ciki yayi muni matuƙa. Orafin yace muna roƙon gwamnati ta hannun majalisar gundumar Ayaba su ta gabas da ta gaggauta baiwa babbar hanyar Nima gyaran fuska da ta dace, ta gyara duk wasu munanan hanyoyin da suka hada da babban hanyar Nima tare da kammala filin wasan ƙwallon ƙafa da ke kawo kuɗi don amfanin ƙungiyar ƙwallon ƙafar unguwar. Don haka muna baiwa hukuma wa'adin kwanaki 30 ta yi ayyukan da muka nema, idan ba haka ba za su ɗauki sabon mataki.
Allah 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 hadakanmu Afirka muso juna, Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurti da yawa, rikici duka suke jawowa kuma ta fi hana su da gaggawa.
Bayan da suka miƙa wa shugaban gundumar Hajiya Salma Adam Kuta ƙorafinsu, muryar Amurka ta je ta bakin shugabar wacce ta nuna cewa ayyukan titi da gina filin ƙwallo ba ƙarƙashin hukumar ta bane.
Gaskiya an fi cikin ababe da yawa tukuna abu ya ke stage da za su zo su ba ni takardar. Kuma na gwada musu kamar da government ne ya zo aka create municipal assembly da nake head as chief executive. Mun yi aiki da yawa da yamma cikin education, wurin health, wurin sanitation, wurin security, street lights and everything. Kuma batun road da suka zo batun shi yau la. Ni da su mun da kowa muka agree kamar na je ga minister of roads and highway which nayi she ya ba da approval kuma a zo a yi ma Ayaba su each road yanda kowa ya sani abin ya bi cikin process har ya ce procurement level fara a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt batun road ba batun assembly bench batun ministry. Shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing. Na san dai jimawa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki cikin Ayaba. Ni ma na ji dadi na ka zo ka yi cikin lokaci.
A makon da ya gabata shugaban gundumar ta shirya taron zaure da taron manema labarai inda ta bayyana ayyuka daban-daban da kuma waɗanda majalisar ta take da aniyar yi a wannan shekara. Haka kuma ta nemi mazauna Nima da ƙungiyar Concern Nima Citizens da su yi haƙuri za a yi ayyukan da suka nema daga majalisar ta. Shin ko ƴan ƙungiyar Concern Nima Citizens sun amince da wannan roƙo da Hajiya Salma ta yi? Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Alhaji Mustapha Sawaba ya ce
abinda ta ce ta yi duka mu ba mu yi gadama wannan ba, domin mu farko ma abinda ya kawo mu ne batun titi da batun fa da batun dauran da Nima ke ciki. Domin shi yanzu haka maganar da ta faɗi sun ce muna kamar wai zuwa July za su zo su yi muna aiki, to mu kuma muna gani kamar July na ya muna nisa, to sun ce su yi zama da mu har yanzu ba mu ji komai ba, amma mu muna da niyya mun ba su wata guda tamu da muka yi da muskosu mun yi su 4th May da muka yi nan har yanzu muna kaularin muka kai abin da June 4th ko before muna preparation ba mu ga komai ba mun komo ka hanya kuma mu zo mu yi sabon zanga-zanga.
Alhaji Awal Angulu shugaban matasa shi kuma nasa bangaren ya kara da cewa
ta gina school daga 37 ta renovate school daga kanda class of 25 ne ba wannan mu mun demonstrate kan abin da uku ga muka demonstrate idan inde ba mu ji su ba muna plan by only 4th of next month that's 30 or 31 days mu decide mu fix date rashin kira mu sun ga mu wani magana mai muhimmi da ke gwada wa kamar lalle da zuwa yi aiki nan July da suka 45 amma a ce muna wai asfalt saboda adari wannan ba mu ga musu ba da ba mu ga musu da shi ba sai ta until mun zama mugan me suke so su faɗi muna mugan ko contractor ya mu yi meeting.
To a yayin da nake hada wannan rahoton shugabannin kungiyar sun tabbatar min da cewa daukan gidan da zai gudanar da aikin titin ya zo kuma sun zagaya da shi titunan unguwar, haka na nufin cewa haƙar su za ta cimma ruwa kwalliya ta kusa ta biya kuɗin sabulu.
To madalla da fatan Allah ya idar da miki. Masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ka ga cikin kada zalunci mai za ka bada cikin anshi.